Mataimakin sakataren hukumar haɗin gwiwar Niger da Nigeria Joint Commission Alhaji Adamu Namata wanda ya halarci taron ministocin suhurin ƙasashen biyu a Abuja na wannan bayani ne bayan da shi da ministan suhurin Niger Alma Umaru suka yi wa shugaban ƙasa Muhammad Bazoum bayanin abubuwan da aka tsayar a yayin wannan zama.
Aiki yanzu dai mafi wuya ita ce mun ka kare da tun an ka azo hannu. Minista namu yanzu da sukuran shi sun ka azo hannu. Fizikaman aiki can har an fara za su shigo Niger. Kenan babu wani batun a tsaye da wani lokaci abinda an ka ba dan kwangila wata 36 ya kammala wannan aiki kuma an dauki matakai munan Niger bangaren mu in sun shigo mu za mu dauka nauyin tsare ma'aikata har su isa wannan aiki kuma dukkan fitane wadanda abin hayyar za ta shaho ko gidajen su ko gonakin su ko wani abu nan gwamnatin Niger har ta dauki decree kuduri wanda kowane ne sai an hidda mishi har an biya shi sai an hidda mishi hakkin shi wani kabine ya yi etude de feasibility an san gonar wa za a tabawa gidan wa za a faskata ko wani abu duka reserve sun kuma ya yi decree wanda waɗannan duk abu ya shafa kowa sai a hidda mai hakki ne a biya shi da yashi.
Wannan wani yunkuri ne da ke hangen bunƙasa harkokin kasuwanci da jigilar kaya a tsakanin Najeriya da Niger.
Jirgin ƙasa kilomita 50 zai ratso Niger idan aka yi shiga gani abu ne wanda a gaba za shi makasa sai buyu duka amfani kun san ƙasar Najeriya dai ƙasa ta mai industry tana ƙere-ƙere tana sarrafa komi-komi kuma muna ciniki da ita muna sayo kaya da yawa na rayuwar yau da kullum to kaga maimakon su hawo a rarraba a karkasa guntu-guntu suna shigowa trailer sai a samu koton nawa na a ɗauko direct sai maraɗi idan mun yi oda kaya da ƙasar waje inda China na inda Holland inda wani abu aka kawo su porkin Lagos kaga sai a hawo su direct sai maraɗi kuma kanmu ɗan Niger muna da kayan da Nigeria take saye in kayan albarkacin noma ne in kuma man fetur kinmu na ko wani abu duka ko bisa shi kaga sai a hauda bisa ga wannan jirgin ƙasa sai Lagos ko kuma sai wasu ƙasashen duniya ma dan bakin da abin kaya su kai port ana ya kai su kowace ƙasa kenan abana wanda ba ni gishiri in ba kaman dana kowa sai ya ufana da Najeriya da mu Niger.
A shekarar 2018 ne gwamnatocin Niger da Najeriya suka kuduri aniyar shimfiɗa layin dogo daga Kano ratsawa wasu sassan jihar Katsina zuwa Maradi a matsayin wata hanyar baiwa 'yan kasuwar ƙasashen biyu damar hada-hada da tashar jiragen ruwan Lagos. Biliyan 2 na dalar Amurka ne ake bukata domin wannan aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.